yau 30 ne ko ɗaya ne. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومنا 1 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 19 ga watan 9 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zu Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Muqaddimatul Iziyya wallafar babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili, wanda muke bibiyar sharhi da kuma ta'aliki na Dr. Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala a cikin littafin sa Fathu Rabbil Bariya. Wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata muna nan dai a cikin mustahabban sallah, inda muka karanta mustahabbi na 8 shine fadin Rabbana walakal hamdu ga ainihin wato mamu, yayin da liman yace sami Allahu liman hamida, da kuma fadin sami Allahu liman rabbana walakal hamdu bayan sami Allahu liman hamida hu ga mai sallah shi kadai. Mun karanta hadithin Abi Musa akan wannan, inda malai yake cewa akwai wata sunnah ma bayan sami Allahu liman hamida hu rabbana walakal hamd, akwai karin da yazo a wasu ruwayoyin mil as samawat har zuwa karshe. Sannan mustahabbi na 9 shine yin tasbihi a cikin ruku'u da kuma ainihin wato yin addu'a a cikin sujada, shi ma mun karanta hadisai kaman hadisin Huzaifa da kuma ainihin wato hadisin Abdullah ibn Abbas. Sannan mustahabbi na 10 shine fadin amin, inda malai yace a asirce, ko da yake mun karanta bayanai cewa ba asirce za a yi ba, za a yi ta ne a bayyane, wa huwa qaulu amin bayan an karanta Fatiha, inda malai yake cewa amin din nan sunan Allah ne, takadirin sa shine wato ya aminu istajib du'ana, inda malai yake ce mana kuma wannan hadisin cewa sunan Allah ne amin hadisi ne wanda yake bai inganta ba, hadisi ne wanda yake mauqufi a wajen Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba, hadisin Abi Huraira da Jabir da Ibn Abbas, hadisin bai ingila ya sihu bai inganta ba. Ka koma cikin tafsirin Ibn Kathir wanda muka karanta satin da ya gabata, mun karanta wannan gaba da haka, ba cikin ba wato babu wani hadisi da ya tabbata cewa sunan Allah suna akwai wani suna cikin sunayen Allah mai suna amin, da haka kawai kalmar amin kalma ce ta istajib, ma'anarta kenan. Idan an karanta Fatiha tunda dama ta kunshi wasu nau'o'i na addu'o'i, to an kai karshe sai a ce amin, ma'ana istajib shine ma'anarsa, ba wai sunan Allah bane kamar yanda muka gabatar. Sannan mustahabi na ainihin wato 11 wanda anan muka yi doguwar tattaunawa shine magana alquluti a cikin sallar asuba bayan gama karatu a cikin raka'a ta 2 kafin ruku'i a boye. Wannan dukkan bayanan da ya gabata ga duk wanda yake biye da mu, wato dalilan didda aka dogara da su wajen yin alquluti wanda ake yi a sallar asuba bayan ainihin wato a raka'a ta 2, wato bayan gama karatu kafin a tafi ruku'u, to dukkan maganganun da muka gabatar ya nuna cewa wannan magana bata inganta ba. Akwai dai alqunut din da ya tabbata alqunut guda 2, akwai qunutun nawazil, sannan kuma akwai qunutul witr, wanda dukkan bayanai sun gabata satin da ya wuce. Sannan kusan wannan shine a takeice abinda muka karanta satin da ya gabata. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala thaniyata ashar, malai yace mustahabi na 12 wa du'a ba'da tashahhud athani, sai kuma yin addu'a bayan gama tahiyya ta biyu. Yusannu du'a ba'da salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud, an sunnanta yin addu'a bayan yin sallah, bayan wato an idar da sallah, an sunnanta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyya. Ko da yake haƙƙin wannan ainihin wato addu'ar an yi utabihi fi sunan, kamata a kawo ta inda ta fi cancanta a kawo ta a sunnonin sallah, ba a mustahabbai ba, lafil fada'il, saboda hadisin Fadala bin Ubayd al-Ansari radiyallahu anhu as-sabiq wanda ya gabata, wa fihi a cikin sa yace idza salla ahadukum falyabda bi tamjid rabbih wa thana'i alayhi وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء, idan dayan ku yayi idan da sallah to ya fara da ainihin wato girmamawa ga Allah da kuma yabo ga Allah madaukakin sarki da kuma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma sai mutun ya roki abin da yake so ya roka a wajen Allah. Wannan hadisin Imam Abu Daud hadisi na 1468 ya kawo shi, haka Imam Tirmizi hadisi na 3546 wa sahaha isnadahu Sheikh Al-Albani fi sifatus sala, wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta isnadin wannan hadisin a cikin sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam a shafi na 182. Wa hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qal, da kuma hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhiri, idan dayan ku ya gama tahiyyar karshe, falliyata awwad billahi min 40, ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu, min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Wannan shi ma ya tabbata ainihin wato a hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi, hadisi na 588, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da a nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwan bayan an gama tahiyya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ayi sallama. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qa'ada ahadukum, idan ɗayan ku ya zauna zaman tahiyya a sallah, falyaqul, to yace at-tahiyyatu lillah, ma'ana ya karanta tahiyya ila an qala, har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u, sannan sai kuma mutum ya zaɓi addu'ar da tafi ƙayatar da shi sai ya roki Allah. Wannan shi ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi, Bukhari a cikin hadisi na 835, Imam Muslim hadisi na ainihin wato 402. Wa hadha ahadu al-mawatin as-sab'a, malai yace waɗannan, wannan shine wuri ɗaya daga cikin wurare guda bakwai, allati yushra'u fiha ad-du'a, wa'inda aka shar'anta yin addu'a a cikin su fi salati, a cikin sallah. Banda nan gurin akwai wasu wurare, ɗaya ne daga cikin wurare bakwai da an shar'anta ka iya yin addu'a a waɗannan wuraren. Li thubutihi 'alannabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yin addu'a a wannan wuraren ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zakara al-Hafiz ibn al-Qayyim, al-Hafiz ibn al-Qayyim ya ambace su rahimahullah, wato a cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, ainihin wato shafin sa na 103 har zuwa na 104. Wahiya kamayali, wuraren da ake yin addu'a a cikin sallah sune ga su kamar haka. Wuri na farko, ba da takbiratul ihram, bayan mutun ya zo an tada iqama yayi kabbara harama, kafin ya fara karatu fi mahallil istiftah, akwai du'aul istiftahi. An bayyanta wanda mun karanta a baya, so wannan du'aul istiftahi kaga bayan mutun ya kabbarta sallah, kafin ya fara karatu sai dan yi shiru nan gurin addu'a ne. Akwai du'aul istiftahi kala daban-daban wanda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a nan gurin, kamar yanda ya tabbata a hadisin Imam al-Bukhari da Muslim. Wato sannan wuri na biyu, qabalar ruku, wato kafin ayi ruku'u, wa ba'dal faragi min al-qira'ati, kuma bayan an gama karatu fil witri, a cikin ainihin witri, kaga qunutul witr kenan, nan ma wurin amsa addu'a, wurin yin addu'a ne. Qabalar ruku, wato akwai abubuwan da suke faruwa a nan ma, shi kunutun nawazil yawanci sai ga ana samun ko cikin azumi, kaga yanzu addu'ar da ake yi a wutirin karshe a cikin azumi, wace addu'a ce wannan? Al-kunutun wanne ne, na nawazil ne ko na wutiri? Na'am, to a yaushe ake yin sa? Na'am? Kafin? Kafin ruku'u ake yin sa. Ko? Qabalar ruku'u ko? Ba'dal faragi min al-qira'ati, to shi kuma kunutun nawazil fa. Bayan an dago daga ruku'u ko? To haka yake mata. Da haka nan ma gurin addu'a ne domin kaga akwai ainin addu'ar da ake yi ta wuturi. Sai wuri na uku daga cikin guraren da ake yin addu'a a sallah fir ruku'u a cikin ruku'u haythu kana sallallahu alaihi wasallam yaqul inda anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli duk da cewa akwai hadisin da ya nuna cewa ba a yin addu'a a cikin ruku'u tasbihi ake amma kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan a matsayin tasbihi ne kuma addu'a ce domin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika kaga wannan menene tasbihi ne allahumma ighfirli fa addu'a ce kaga nan ma ana iya yin addu'a wuri ne da ake amsa ake yin addu'a amma ga addu'ar da ya tabbata annabi yana yi a cikin ruku'u wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 794 wuri na ainihin wato hudu ba'da li'tidal min ar-ruku' bayan mutun ya daidaita a ruku'u kama fi sahihi Muslim kama yanda yazo cikin sahihi Muslim min hadithi Abdullah ibn Abi Aufa hadisin Abdullah ibn Aufa wanda ya gabata a can baya hadisi na 446 wuri na biyar fi sujudi a cikin sujada wa kana fihi galibu du'aihi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin sa mafi yawan addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yawancin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada ne sannan guri na shida baina sajadataini tsakanin sujada guda biyu an yi sujada ta farko an dago kan a koma ta biyu nan ma akwai addu'a da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba'da tashahhud sai kuma guri na bakwai bayan an yi tahiyya ta karshe wa qabala salam kafin ai sallama a sallah kama fi hadisi Abi Huraira kaman yanda yazo cikin hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne na Fadala bin Ubaidin wato hadisi na wato wanda Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 1481 Imam Tirmidhi hadisi na 3476 to waɗannan sune wurare guda bakwai da ya tabbata a sunna ana yin addu'o'i a wannan wuraren in ba wannan ba to sauran kuma in ka ce akwai wani guri da shi ma ana yin addu'a kuma yana da addu'a tana da alaka da sallah to kaga ana bin ka bashi kai kuma sai ka nemo guri na bakwai amma wannan yana daga cikin wuraren da ya tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin addu'a a gurin an bai dago 13 sai kuma ainihin wato mustahabbi na 13 wa taqdimu yadai da gabatar da hannayensa hina ya hawi bihi ma lokacin da zai tafi da sulis sujudi sujada ala rukubataihi ya fara gabatar da hannayen kafin guyoyinsa wa taqdimu rukubataihi da kuma gabatar da guyoyinsa ala yadaihi kafin hannayensa indal qiyami lokacin miƙewa ma'ana in mutun zai tafi sujada sai hannunsa ne zai fara kaiwa ƙasa sannan guyoyinsa su bi su in kuma ya gama sujada zai miƙe tsaye to nan kuma guyoyi ne za su fara dagawa sannan kuma hannu sai ya biyo su duk da cewa akwai maganganu anan kamar yanda zamu ji su insha Allah mala yace ikhtalafa ahlul ilm doktor Muhammad Mansur yake cewa ikhtalafa ahlul ilm fi mas'alatul huwi ila sujud wato malamai sun karu juna sani game da mas'alar tafiya sujada war rab'u min da kuma dagowa daga sujada ila qaulain zuwa maganganu guda biyu alqaul alawwal magana ta farko da malamai suka shine annahu yada'u yadaihi qabla rukubataihi shine mutun zai fara aje hannayensa sannan guyoyinsa su biyo baya hina ma ya hawi lokacin da zai tafi sujada wayarfa'u rukubataihi ya fara daga guyoyinsa qabla yadaihi kafin ya daga hannayensa inda ma ya kumu lokacin da zai miƙe wa huwa qaulul imam malik rahimahullah wannan shine ra'ayin imam malik rahimahullah wa ahmada fi riwaya wannan kuma shi ma ra'ayi ne na Imam Ahmad a wata ruwaya cikin ruwayoyinsa qalal auza'i malan auza'i yake cewa adraknan nasu mun riski mutane yada'una aydihum suna fara aje hannayensu ne qabala rukabihim kafin su aje guyoyinsu wa qala abu daud wa huwa qawlu ahli alhadith imam abu daud yace kuma wannan shine maganar malaman hadisi a fara tafiya hannayensu kai ƙasa sannan guyoyi su bi su wastadallu bi hadith abi huraira masu wannan kaulin cewa hannu ne zai fara zuwa ƙasa sannan guyoyi su bi shi in kuma za a daga guyuwa ce za ta fara daga sannan hannu ya biyo ta masu wannan kaulin sun kafa hujja bi hadithi Abi Huraira da hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajada ahadukum idan dayan ku zai tafi sujada fala yabruk kama yabrukul ba'ir to kada ya durkusa kaman yanda raqumi yake durkusawa wal yadha yadayhi qabla rukubatihi ya fara ajiye hannayensa sannan gwiwoyinsa wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 840 Imam An-Nasa'i a mujalladi na 2 hadisi na 207 wa jawwada isnadahu An-Nawawi Imam An-Nawawi kuma ya ce wannan isnadin wannan hadisin wato yana da kyau kamar yanda ya faɗa a fil majmu cikin littafin sa majmu mujalladi na 3 shafi na 421 wa sahahu Sheikh Al-Albani fil Irwa sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Irwa'ul Galil ya inganta wannan hadisin wato a mujalladin sa na 2 shafi na 78 wannan mun ji kaulin malamai na farko in zaka tafi sujada da me zaka me zai fara kaiwa kasa hannu sannan me sannan gwiwoyi in kuma zaka miƙe fa gwiwoyi ne za su fara daga sannan me wannan kauli ne guda daya karka dauka shikenan a wannan kauli ne daya cikin maganganun malamai alqaulu thani kauli na 2 annahu yada'u rukubatayhi suka ce atafau gwiwoyinsa zai fara kaiwa kabala ya daihi kafin hannayensa inda ma ya hawi lokacin da zai tafi sujada kaga aka sun wancan kenan wayar fa'u ya daihi suka ce kuma hannunsa zai fara dagawa kabala rukubatayhi kafin gwiwoyinsa inda ma ya kuma lokacin da zai miƙe kaga wannan kishiyar wancan tamaman na fata an gane wa hadha alqaul to shi kuma wannan qaulin ba za haba suwa yace qaulu Umar ibn al-Khattab wannan shine kaulin Umar dan Khattab radiyallahu an wa bihi qala an-Nakhai kuma wannan shine imamu wato Ibrahim an-Nakhai wannan shine ra'ayinsa wa Muslim bin Yasar wa Thawri sannan wa huwa madhhabu Abi Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa qaulu fuqaha'ul Kufa qaulu fuqaha'il Kufa ma'ana wa'annan duk gabaɗayan su sun tafi akan cewa gwiwa ce za ta fara zuwa ƙasa sannan hannu ya bita in kuma ka gama sujada zaka miƙe to hannu ne zai fara miƙewa sannan gwiwoyi su biyo ta wannan shine ra'ayin waɗannan malaman da kaji wa hatajju min al ahadisi bima yali sun kafa hujja da hadisai da dama daga ciki ga su kaman yanda zaka ji hadisi na farko sun kafa hujja da hadisin Wa'il bin Hujr radiyallahu anhu Wa'il bin Hujr yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a rukubatayhi idza sajada kai idan zai tafi sujada wada'a rukubatayhi yakan fara kai gwiwoyinsa kabala ya daihi kafin hannayensa wa idza nahada in kuma zai dago daga ainihin wato sujada ya miƙe rafa'a yadaihi hannayensa yake fara dagawa kabala rukubatayhi kafin ainihin wato gwiwoyinsa sun kafa hujja da wannan hadisin na Wa'il bin Hujr amma hadisi ne dha'ifi akharajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na 381 wa Abu Dawud Imam Abu Dawud hadisi na 838 Imam Tirmidhi hadisi na 268 Imam An-Nasa'i hadisi na 838 Ibn Majah hadisi na 882 wa qad sahahu al-Hakim ko da yake Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ya inganta hadisin ala shartu Muslim wa wafaqahu adh-Dhahabi sannan Dhahabi ya wafaka masa ورواه ايضا ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما وقد قواه ابن القيم يا كرفف wannan hadisin wa hatajja bihi ya kuma kafa hujja da shi wa sawwabahu ala hadith abi huraira ya fadu wannan a cikin zadul ma'ad shafi na ainihin wato 89 ka duba ainihin wato madaba'a ta darul ma'arifa amma daraqutni amma shi imamu daraqutni a cikin mujalladi na farko wato a shafi na 345 fa'allalahu ya ce hadisin yana da illa bi tafarrudi sharik ya ce akwai wani sharik ya yi tafarrudi ya kadaita a cikin isnadin kuma shi gaskiya ba zai iya hadisin sa in yayi tafarrudi da hadisi baya zamantowa karbabbe wa kazalika at-tirmidhi haka imamu at-tirmidhi ma a mujalladin sa na 2 shafi na 57 wal baihaqi shafi na wato mujalladi na 2 shafi na 101 wa adalal albani Albani ya tsawaita bayani fi tadhifihi wajen raunana wannan hadisin fil mishka ka duba al mishkatul masabi shafi na 898 wa fi silsilatil adhifa da kuma silsilatil ahadisud dha'ifa wato hadisi na 929 wa irwa'ul galil da kuma littafin sa irwa'ul galil shafi na 357 ya tsawaita bayani game da cewa wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara tafiya da guyoyi sannan hannu in zai dago kuma yana fara daga hannunsa sannan guyoyi an ji wannan qala tirmidhi hasanun garibun la na'rifu ahadan rawahu ghayra sharik imamu tirmidhi yake cewa wannan hadisi ne hasan kuma garib la na'rifu ahadan rawahu ba mu samu wani wanda ya ruwaito shi ba ghayra sharik in banda sharik shi kuma sharik shine wanda dara kudani yace ba a karban ruwaya sai in yayi tafarrudi da ainihin wato ruwaya to kuma gashi shi kadai kadaita da wannan ruwaya wal amalu alaihi inda aktsari ahlul ilmi ko da yake da yawa daga cikin malamai ma abota ilmi suna amfani da wato ma'anar wannan hadisin ta hanyar in za su sun zo sallah ko sun kan fadi cewa in mutun zai tafi sujada to da guyuwa zai tafi sannan hannu in zai dago hannu zai fara dagawa sannan guyuwa ya rauna annar rajula da yawa daga cikin malamai suna ganin mutun ya za'u ya rukubatahi zai fara aje guyoyinsa ne kabala yadaihi kafin hannayensa wa kada qala al ulama fi darajati hadaini al hadithain malamai sun yi dogon bayani game da matsayin waɗannan hadisai guda biyu wa ta'alilu kulli wahidin limakhtarahu da kuma dalilin kowane ɗaya daga cikin su game da abin da ya zaba bima la yatahammaluhu hadha al bahs wanda wannan bincike da muka yi na wannan wato sharhi da aka yi wa wannan littafi na iziya ba zai dauki wannan dukkan bayanan da suka tsawaita akan ainihin wato wannan matsala ba wa naktafi sai dai malam ainihin doktor yake cewa zamu takaitu ko zamu wadatu bi dhikri ba'd aqwal al muhaqqiqina da wani daga cikin maganganun al muhaqqiqina fi zalika wadanda suka dandake wannan matsala suka bita suka tabbatar su wato zamu takaitu a iya bayanan su qalibun al qayyim ibn al qayyim ya fada fi hadith abi huraira a cikin hadithin abi huraira yace fal hadith wallahu a'lam wannan hadisin Allah shine mafi sani qad waqa fi wahamun yace wahami ya shigo cikin sa wani hadisi wancan hadisin da muka da hujja su Imam Malik cewa za a fara tafiya ne da hannu sannan guyuwa Allah ya sa kuna biye da ni to akan wancan hadisin ne shi Ibn al-Qayyim yake so yayi magana yace an samu kuskure da wahami a wancan hadisin na Abu Huraira wahamun kuskura kuma min ba'dir ruwat daga wasu cikin marwaitan hadisin ne fa inna awwalahu yukhalifu akhirahu Ibn al-Qayyim yace domin farkon hadisin ya saba da ƙarshen hadisin cewa yayi idza sajada ahadukum fala yaburuk kama yaburukul ba'ir wal yada'a yadayhi qabla rukubatayhi to shi a wajen Ibn al-Qayyim yana ganin manzo Allah ce idan ɗayan ku zai tafi sujada kada yayi durƙusa kaman yanda raƙumi yake durƙusawa ya fara aje hannunsa sannan guyoyi shi Ibn al-Qayyim yana ganin wannan farkon hadisin ya ci karo da ƙarshen hadisin cewa aka yi ya fara aje hannayensa sannan guyoyi maimakon kar ka durƙusa kaman yanda raƙumi yake durƙusawa ka fara aje guyoyinka sannan hannayenka to sai aka ce a'a kar ka durƙusa kaman yanda raƙumi yake durƙusawa ka fara aje hannayenka sannan guyoyinka shine Ibn al-Qayyim yace an samu kuskure daga wasu cikin marwaitan game da wannan fa innahu yace domin idza wada'a yadayhi idan mutun ya fara aje hannayensa qabala rukubatayhi kafin ya aje guyoyinsa faqad baraka kama yaburukul ba'ir to yayi kaman yanda raqumin yake durkusawa kuma wannan aka hana shi Ibn al-Qayyim yana ganin in ka fara tafiya da hannu sannan guyoyi suka bi to abinda aka hana kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ka durkusa kaman yanda raqumi yake durkusawa to da ka tashi kuma sai ka tafi da hannu sannan guyoyi suka bi ka to ai haka raqumi yake da haka in kai wannan kai abinda shi aka hana kuna biye da mu yake cewa fa innal ba'ir yace domin raqumi innama yada'u yadayhi awwalan hannayensa yake fara ajewa in zai durkusa da farko walamma alima ashabu hadha alqawl dhalika yayin da ma'abota wannan qaulin suka fahimci haka ko suka san haka cewa ana musu raddi cewa raqumi yana durkusawa ne da ainihin wato hannayensa sannan guyoyinsa to sai suka dawo su masu wancan kaulin da suka ce da hannu za a tafi sannan guyoyi sai aka ce to ayan kuka ce ai haka abinda annabi ya hana kar a durkusa kaman yanda raqumi ke durkusa haka ku kuma kuke yi kenan to sai suka sake dawowa qalu sai suka ce rukubatal ba'iri fi yadayhi ba ku fahimta ba shi fa guyoyin raqumi a hannayensa suke Allah ya ba kuna bin wato in kana bin irin wannan matsalolin shine sai dare yayi duli baka san dare yayi ban kana nazari amma yunta za ka dinga jin irin waɗannan sai kaga ayi kai waɗannan suna da hujja ka rike da kuma kaji waɗancan to kaji da aka ce musu to ai an ce kar a durƙusa kamar yanda raƙumi yake durƙusawa ku kuma kun ce a tafi da hannu sannan guyoyi to ai hakan raƙumi yake sai suka ce a ai abinda ku kuka kasa fahimta ku kuma rukubatal ba'ir su guyoyin raƙumi fiye da shi a hannunsa suke la firijilaihi ba a kafafuwansa suke ba fahuwa dan haka shi raqumi idza baraka in zai durkusa wa da'a rukubatayhi awwalan guyoyinsa yake fara ajewa da farko fa hadha huwa almanhiyu anhu kuma wannan shi aka hana thumma abdala zalika min thalathati awjuhin min thalathati wujuhin thumma abdila zalika sannan aka bata wannan min thalathati wujuhin ta fuskoki guda uku wa bayyana anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma yaqa'u minhu ala al-ardi farkon abinda yake fara kaiwa kasa in zai tafi sujada al-aqrabu minha abinda yafi kusa da kasar shi yake fara kaiwa kasa yanzu zaka tafi kasa hannayenka sune suka fi kusa da kasa ko guyoyi to wa awwalu ma yartafi'u ala al-ardi kuma an gano annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai dago daga sujada farkon abin da yake dagowa daga ya rabu da ƙasa minha daga ainihin wato ƙasa din al'ala abinda yake sama da ƙasa abinda in aka miƙe zai zama shine a sama an fahimta fal'ala sannan wanda yake binsa wajen wanda yake kusa da shi sannan wanda yake kusa da shi har kuma a miƙe gaba da wa kana yad'u rukubatayhi suka ce dan haka shi yasa yake faje guyoyinsa a wa hadha akasu fi'l al-ba'ir suka ce wannan kuma akasin irin yadda raqumi yake yi kenan wa huwa sallallahu alaihi wasallam na hafiz salati kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya hana a cikin sallah an tashabbuhi bil haywanat annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin kamanceceniya da dabbobi a cikin sallah fanaha an burukin ya hana durkuso ka burukil ba'ir kaman durkusar raqumi waltifat kaltifatis sa'alab sannan ya hana waiwaye irin waiwayen dila waftirashin kaftirashis sab'i ya hana shimfuɗe gabobi kaman shimfuɗewar zaki ko zakoki wa iqa ya hana caccake kafafuwa ka iqa il kalb kaman yanda kare yake wannan caccakewar ya tsaya haka wa naqarin ya hana ainihin wato koto ka naqaril gurab kaman kotan kurciya ko kace kotan ainihin algurab hankaka an fahimta ka koma cikin almanhiyat fi sunan abi daud a hadisi na 862 da sunanin nasa'i mujalladi na biyu shafi na 214 da ibn maja hadisi na 1429 za ka ga duk waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa raful aidi sannan annabi ya hana daga hannu waqatis salami lokacin sallama mutum zai sallama sai yayi haka kaman da hannunsa sannan ya haka an fahimta ya hana wannan da hannu ka aznabil khayl shumus kamar karkadawar jelar ainihin wato alkhail wato doki da sauri irin kadawar nan da yake da sauri fa hadiyul musalli mukhalifun li hadil haywanat dan haka koyarwar mai sallah ta bambanta da irin koyarwar dabbobi dan haka duk abin da dabba take yi to in ka zo sallah an hana ka kai kuma kai wannan thumma qala sannan ya ci gaba da cewa wa sirrul mas'ala sirrin da ke cikin wannan mas'ala anna man ta'ammala burukal ba'ir duk wanda ya kula da durkusar raqumi wa alima sannan ya san cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ha an burukin manzon Allah ya hana durkuso ka burukil ba'iri kaman durkusar raqumi alima to a lokacin mutun zai gano cewa anna haditha wa'il bin hujr lalle hadisin wa'il bin hujr huwa sawabu shine yafi zama daidai wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan duk magana waye ibn al-qayyim yana so ya tabbatar da cewa guyuwa ce za ta fara zuwa kasa sannan hannaye wa hadha al-qawl wa hadha qawlu shaykhain kuma wannan shine ra'ayin manyan malaman nan guda biyu bin Bas wa Ibn Uthaymin rahimahumullah. Wa qala al-Khattabi fi hadith Wa'il. Al-Khattabi ya fada game da hadithun Wa'il bin Hujr, yace huwa asbatu min hadith taqdim al-yadayn. Hadithun Wa'il bin Hujr shi ya fi zama tabbataccen hadisi sama da hadisin da yace hannu za a fara gabatarwa a tafiya ainihin wato sujada. Wa huwa arfaqu bil musalli, yace kuma yafi sauki ga mai sallah. Wa ahsanu, kuma yafi kyau fi shakal, a cikin kamanni irin na sallah. Wa ra'ayul ayn, da kuma gani ma na ido. In zaka tafi ya dan fi style ma ka tafi da guyoyinka, sannan sai hannu hannayenka kuma sai su bi su. An fahimta yafi sauki ga mai sallah, inji ainihin wato al-Khattabi. Gabatar da hannun yafi sauki ga mai sallah, kuma yafi kama mai kyau da kamannin sallah. Na fata an gane. Inji ainihin al-Khattabi. Ka duba al-Majmu' mujalladi na 3 shafi na 395. Hadith Mus'ab bin Sa'ad an Abi. Hadithun nabiyu, hadithun Mus'ab bin Sa'ad daga babansa qala, yace kunna nadul yadayn, yace mun kasance muna fara aje hannaye ne kabalar rukubataini kafin mu aje guyoyin mu. Fa umirna, sai aka umarce mu bir rukubataini, aka ce a guyoyi za ku fara kaiwa kabalar yadayni kafin hannayenku. Inji Mus'ab bin Sa'ad daga mahaifinsa. Sai dai wannan hadisin da'ifun jiddan, hadisi ne mai rauni kwarai ta fuskar isnadi. Akhrajahu Ibn Khuzaima wa fi isnadihi Isma'il bin Yahya bin Salama wa huwa matrukun an abihi wa huwa da'ifun. Shi ainihin wato daga mahaifinsa, shi ma kuma mahaifin nasa da'ifi ne. Qala al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar yace wadda'a Ibn Khuzaima, wadda'a Ibn Khuzaimata anna haditha Abi Hurairata mansukh. Ibn Khuzaima yayi da'awar cewa hadithin Abi Huraira hadisi ne mansukhin, wanda an shafe shi bi hadithi Sa'ad hadha, da wannan hadisin na Sa'ad. Walau sahha, da hadithin Sa'ad Mus'ab bin Sa'ad din nan ya inganta, lakana qati'an linniza, da ya raba rigima, da ya inganta wannan hadithin. Yace da hannayenmu ne muke fara kaiwa sannan gwiwoyinmu, sai aka ce a'a, aka hana mu, aka ce gwiwoyi za mu fara kaiwa sannan hannaye. To amma hadisin bai inganta ba, an fahimta. Sai Ibn Hajar yake cewa ainihin wato da wannan hadisin ya inganta, to lakana qati'an linniza, lakinnahu min afradi Ibrahim bin Isma'il bin Yahya. Sai dai yana daga cikin wato hadisan da Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Salama Ibn Suhail ya kadaita da su an abihi daga mahaifinsa. Wa huma da'ifan, da ufat dalib wal matlub kenan, da shi da baban nasa duk da'ifai ne. A koma cikin Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 241 za ka ga karin bayani, ko za ka ga wannan bayanin. Wa qala Sheikh Ahmad Shakir. Sheikh Ahmad Shakir yace wa zahiru min aqwalil ulama, abinda ya bayyana daga wannan tattaunawa da zantuttuka na malamai fi ta'alilil hadithain, wajen illar wa'ancan hadisai guda biyu, anna haditha Abi Huraira, shi hadithin Abi Huraira hadha sahih, hadithun sahihun, hadisi ne sahihi. Wa huwa asahhu, kuma shi yafi inganci, min hadith Wa'il, sama da hadithun Wa'il bin Hujr. Wa huwa hadithun hadithu qawli, kuma shi hadithi ne qawli. Yurajjahu, kuma shi ake rinjayawa alal hadithil fi'li, akan hadithul fi'li. Hadithun qawli, wa'ada in aka ce annabi ya fada, kuma a wani gurin aka ce ya aikata, sai abin da ya fada ya saba da abin da ya aikata, kuma duk kowanne ya inganta. Wanda ya fada din ya inganta, wanda aka ce ya aikata ya inganta. To cikin abin da malamai suke gabatarwa shine, in aka kasa ko aka rasa inda za a yi jam'in su, to abin da ake shine sai a gabatar da wanda ya ce sama da wanda ya aikata. Me yasa? Saboda wanda ya aikata ya hatamilul khususiyya, zai iya yiwuwa wannan khususiyya sa ce shi kadai, amma maganar sa ta shafi kowa da kowa. Alama huwa al-arjahu indal usuliyyin, bisa ga abinda shi ya furin jaye wajen malaman usul. Ka duba sunan at-Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 50, da ainihin wato shafi na 58, taqiqin Ahmad Shakir. Na uku, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadithin Abi Huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idha sajada ahadukum, idan ɗayan ku zai tafi sujada fal yabda bi rukubatayhi ya fara kai guyoyinsa ƙasa qabala yadayhi kafin hannayensa wala yabruk burukal ba'ir kada ya durkusa irin durkusar raquma to ga wani hadisi shi kuma wannan hadisin rawahu al-Athram wa da'afahu al-Hafiz bil Fath al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya raunana wannan hadisin a cikin Fathul Bari wa qala al-Albani hadithun batil Albani yace wannan hadisin batil to sai malan shi kuma zai yi khulasa yanzu dai kun ji maganganun da malamai suke game da shin guiwa ce za ta fara zuwa ƙasa ko hannu ne zai fara zuwa ƙasa kun bayyanci wannan duk ka ji ko wayenne sun baje kolin dalilansu da hujjojinsu to sai malai ce wa hadihil mas'ala ita wannan mas'ala da ake magana akan ta wannan magana ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai ce wa hadihil mas'ala mimma la yaqdumul bahithu ala tarjih fiha na daga cikin mas'alolin da kada mai bincike yayi gaban kansa wajen rinjayar da wani bangare a cikin ta wa qad qala Sheikh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa amma salatu amma yin sallah bi kilaihima da kowace siga ko sufa cikin sufofin nan guda biyu fa ja'izatun ya halata Sheikhul Islam yace kowanne ka dauka ko ka tafi da hannu ko kuma ka tafi da gwiwa duk wanda kai ya halata bittifaqil ulama kuma malamai duk sun yarda da haka cewa in ka tafi da gwiwa yayi in ka tafi da hannu yayi in sha al-musalli in mai sallah ya ga dama ya da'u rukubataihi ya fara kai guyoyinsa qabala yadayhi kafin hannayensa wa in sha'a in kwa ya ga dama wada'a yadayhi ya fara aje hannayensa thumma rukubataihi sannan guyoyinsa wa salatuhu sahihatun fil halatayn sallarsa ta inganta a duk halayen guda biyu bittifaqil ulama da ittifaqin malamai kuma walakin inda kawai malamai suka dan samu ja'in ja tanaza'u fil afdal sun yi ja'in ja game da wanne yafi falala shin a tafi da hannun shi yafi falala ko a tafi da guyoyin ina ba ta gane to sai mu tafi gaba ta karshe gaba ta gaba yace wa aqadul khinsar wal binsar wal wusta min al yad al yumna ma'ana mun koma cikin mattanin littikaratin mu wa aqadul khinsar da lankwashe karamin dan yatsa wannan shine khinsar wal wal binsar da mai binsa wal wusta da kuma na tsakiya ban sani ko suna da sunaye a Hausa ba wani Bahaushe da yasan sunayen yan yatsun nan su dai kaga Larabawa duk sun ba su suna khinsar binsar wusta sababa da kuma al-ibham larabci kenan duk suna da suna suna turawa suna da suna to malam Bahaushe ina ganin yana da su ko eh manuniya kawai wannan akwai wannan da babban dan yatsa da manuniya to dan kuli to shi dan karamin kenan shine dan kuli to to wa aqadul khinsar da lankwashe shi wannan nade shi wannan khinsar karami wal binsar da mai binsa wal wusta da kuma na tsakiya min al yad al yumna na hannun dama maddanis sababa da kuma miƙar da sababa manuniya wal ibham da kuma babban dan yatsa su kuma a miƙar da su kaga wannan ka nade shi wannan ka nade wannan ka nade to wayannan guda biyun su kuma sai su miƙe guda uku an nade su guda biyu kuma sai su miƙe maddanis sababata wal ibham minha yana mai miƙar da manuniya da kuma babban dan yatsa minha na hannun dama fitta shahudaini a dukkan tahiyoyin guda biyu ta farko da ta biyu wa yuharriku sababa sannan shi mai sallah zai dinga motsa ita wannan sababa manuniya din wa ya'taqidu bil isharati biha ya kudurce lokacin da yayi ishara yake nuni da wannan dan yatsan yana kuma karkada shi annaha madaradatul lishaitan cewa wannan wani mabigi ne ko abun duka ne wato ga shaitan ya dinga kudurci haka kaman zana shaitan yake in yana karkada ainihin wato hannun nasa wayabsudul yusra shi kuma hannun hagu ya shimfide shi akwai wanda za ka gansu hannun hagun shi ma zai ga mutun yayi haka kamar danjan mota kamar mutun zai sigina an fahimta da haka wannan shi na hagun kawai kwantar da shi mutun zai aje shi ne kawai wayannan ne ake so na hannun dama ya nada guda uku ya miƙar da guda biyu kuma ɗayan ya dinga karkada shi fi hadith ibn umar a cikin wannan akwai hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi salah manzo Allah ya kasance idan yayi zaman sallah wada'a yadayhi yana dora hannayensa ala rukubatihi akan guyoyinsa wa rafa isba'ahu al-yumna yana kuma daga dan yatsansa na dama allati talil ibham wanda yake bin babban dan yatsa manuni kenan fada abiha sai dinga yin addu'a da shi yana yin tahiyya da dukkan abin da zai yi da wannan dan yatsa wannan hadithin imam muslim ya rawaito shi hadisi na 580 wa fi hadith wa'il bin hujr radiyallahu an hadith cikin hadisin wa'il bin hujr Allah ya kara masa yadda thumma qabada thintain min asabihi wa halaka halqatan thumma rafa'a isba'ahu fara'aytuhu yuharrikuha yad'u biha a wannan hadisin na wa'il bin hujr yace thumma qabada thintain sannan sai annabi ya nade yan yatsu guda biyu min asabihi daga yan yatsinsa wa halaka halqatan wato wayannan yan yatsun nasa guda biyu kenan ko to halaka halqatan yawa guda biyu ya nade kaga da wannan karami da mai bin sa an gane ko to da wannan babban dan yatsa da na tsakiya su kuma sai musu kuri an gane yawa kuma kaifiyar guda biyu ko dai kai haka in kai haka shi ma kaga ka nada waɗannan guda biyu wannan shi kuma ka hada su da wannan kayi kuri wannan shi kuma sai ka miƙar da shi sababa ko kai haka ko kuma kai haka kaifiyar guda biyu kenan an fahimta ko to yace na ganshi thumma rafa'a isba'ahu kaga waɗannan guda biyun an nade su guda biyu ya hada su yayi kuri da su ɗayan kuma ya daga shi fara aitu yuharriku ha sai na ganshi yana mammotsa shi wannan wanda ya daga din ya du'u biha da shi yake yin addu'a wannan hadisin shi ma kamar hadisi ne na muslim kamar yanda ya gabata rabi'ata ashar sai kuma mustahabi na 14 wa wad'ul yadayn ala rukubatayn fi ruku da kuma dora hannaye guda biyu ala rukubatayn akan gwiwoyi biyu fi ruku a cikin ruku ba kauri ake kama ba ko wanda naga sai ga sun tafi can sun kama kaurin su kamar mutun zai dungura ko gwiwoyin mutun zai dora hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa a halin ruku fi hadith abi humaid a cikin wannan akwai hadithin abi humaid al-mutaqaddim wanda ya gabata wa hadith ibn mas'ud da hadithin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu annahu raka'a yayi ruku'u fajafa yadayhi sai ya buda ainihin wato hannayensa wa wada'a yadayhi ya kuma dora hannayensa ala rukubatayhi akan gwiwoyinsa wa farraja baina asabi'ahu ya kuma ware tsakanin yan yatsunsa akan gwiwa din tunda kamar damkar gwiwar zai sai ya ware su akai wara'a rukubatayhi akan ainihin wato gwiwoyin nasa wa qala yace haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli yace haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah inji abdullahi dan mas'ud wa hadha da'ifun sai dai wannan hadisin da'ifi ne akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da shi mujalladi na 4 shafi na 100 hadisi na 120 abu daud hadisi na 863 imamu nasa'i hadisi na 1036 wa da'afahu al-albani fil irwa Albani ya rauna na wannan hadisin a cikin Irwaul Galil hadisi na 356 al-15 mustahabbi na 15 wa wad'uhuma da kuma dora wannan hannayen hazuwa udhunaihi daura ko kusa da kunnuwansa au qurbahuma ko wato daura da kunnuwansa shine hazuwa udhunai au qurbahuma ko kusa da su fi sujudi a cikin sujada shi ma akwai wanda ya tafi sujada sai ga ya manto su a can baya hannayen ko kun kula musamman masu shekaru da ga sukan yaka musamman za a koma sujada ta biyu sujada ta farko ya tafi da su to in ya dago a sujada ta biyu sai ya manto su a baya sai shi ya tafi gaba daya baro su to so ake su zama ko dai kusa da kunnuwa ko dab da kunnuwa in ka tafi sujada wa fi hadithi ibnu buhaina a cikin hadithin ibnu buhaina wa wada'a kaffaihi hazwa mankibai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora tafukansa hazwa mankibaihi daura da kafadinsa kusa da kafadinsa kenan wannan hadithin ya gabata wa fi riwayatin a wata riwaya sajada gaira muftarishin yayi sajada ba yana mai shimfude hannayensa ba
wala qabidahuma, ba yana kuma mai damke su ba. Wastaqbala bi atrafi rijlaihi al-qibla, sannan ya fuskantar da gefen ɗan yatsun kafarsa ya fuskantar da su al-qibla. Wannan shi ma hadithin ya gabata. Sadisata ashar, mustahabbi na 16, wa mujafatur rajuli fi sujudi, da nesantarwan namiji a cikin sujada, ma'ana namiji ya nesanta a wajen sujadarsa, baina rukubataihi tsakanin gwiwoyinsa, wa baina mirfaqaihi da tsakanin wato murafukansa gwiwoyin hannunsa, wa jambaihi da kwiɓukansa kwiɓinsa, wa baina fakhizaihi da kuma tsakanin cinyoyinsa. Ba a so mutum yayi kamar bushiya ya dunkule, sai ga nan dinsa ya manne da nan, nan kuma ya hade da cinya, sai ga mutum ya dunkule guri guda. So ake nan ya rabu da kwiɓi, nan ya rabu da cinya, ka buɗa gaba ɗaya. An fahimta ko? To shine maganar da malam yake yi. Da haka za ga wasu a cikin sujada ta su sai su tattakure, sai su dunkule guri guda. So ake mutum ya ainihin wato buɗa tsakanin rukubataihi gwiwoyinsa, wa baina mirfaqaihi da kuma murafukansa, wa jambaihi da kwiɓinsa, wa baina fakhizaihi da tsakanin cinyoyinsa, duk ya buɗa su. Li hadithi Abi Humaid fi sifati salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadithin Abi Humaid da yazo wajen sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qala fihi, ya fada a cikin sa, yace wa idza sajada, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sujada, farraja baina fakhizaihi, yana buɗe tsakanin cinyoyinsa, gaira hamilin badanahu, ba yana mai daukan cikin sa ba. Ka san akwai wanda cikin sa yana kan ainihin cinyoyinsa, buɗa yake tsakanin cinyar tasa sallallahu alaihi wasallam da kuma cikin sa. Ala shay'in min fakhizaihi, ba tare da ya dora cikin sa akan wani abu na cinyoyinsa ba. Wannan shi ma hadisi ne, lakinnahu hadithun da'if, hadisi ne da'ifi kamar yanda shi ma ya gabata. Wa yughni anhu hadith ibn Buhayna, amma hadisin ibn Buhayna di ya wadatar da mutun da shi wannan bai inganta ba. Akwai hadisi da ya inganta, ya wadatar da mu, ba sai mun kallo wancan mai raunin ba. Fi sahihaini, shi kuma ya zo cikin sahihain Bukhari da Muslim. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya kasance, idza sajada, idan ya tafi sujada, yujannihu sujuda fi yujannihu fi sujudi, yana nisantar da waɗannan wuraren a cikin sujada, sa hatta yura bayada ibtayya, har akan ga hasken hammatarsa saboda budawa. An fahimta, yakan buda ne sosai, sai in kuma yanayi ko na sahu ko waye ya hana kai irin wannan balance din, amma buda ake nan kai ya hade da nan, nan kai ya hade da ciki, kar ciki ya hade da ainihin wato cinya, budawa yake. Da haka yujannihu, yana nisantarwa da waɗannan wuraren fi sujudi a cikin sujadarsa, hatta yura, saboda balance da kuma budawar da yake, har akan ga bayada ibdayya, hasken hammatarsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadisi na 390, Imam Muslim hadisi na 495. Sabi'ata ashar, mustahabbi na 17, wattakbiru inda shuru', da kuma yin kabbara yayin shiga, fi af'ali salati, cikin ayyukan sallah. Lokacin da zaka shiga cikin ayyukan sallah, to kai kabbar, akwai kabarbari, illa fi takbiratul qiyam, wato lokacin da zaka shiga, ma'ana idan abin da yake nufi yayin shiga cikin ayyukan sallah, idan zaka tafi ruku'u, to yayin da zaka tafi ruku'un zaka yi kabbara, ba sai kayi ruku'un zaka yi kabbara ba, yayin tafiya, in ka dago daga ruku'u zaka tafi sujada, yayin sujadar zaka yi kabbara, idan zaka dago, yayin dagowar zaka yi kabbara, in za ka koma, yayin koma zaka yi kabbara. Shine ma'ana abinda malam yake nufi da at-takbiru inda shuru'i fi af'ali salati, yayin da zaka shiga cikin ayyukan sallah, to sai kai kabbara. Illa fi takbiratul qiyam, sai dai a wajen kabbaran miƙewa tsaye, minisnatayn, daga raka'a ta biyu, to anan ne, fa innahu yukabbiruha, anan zai yi wannan kabbaran ne, ba'da ma yastawiya qa'iman, bayan ya gama daidaita a tsaye. An fahimta, idan mutum ya yi zaman tahiya ya gama, to ai zai kabbara ta miƙewa, to anan ne malam yake cewa sai ya miƙe tsaye ya daidaita. An fahimta, ko wanda za a ga sai ya ɗan girgiza ma haka, sannan sai kuma ya kabbara, ma'ana sai ya gama, in ka yi zaman tahiya ka miƙe kenan, sai ka gama miƙe ka daidaita, sannan sai ka yi ainihin wato kabbara. Amin amin. Yake cewa sabaka bayani ya gabata, anna sa'ira takbirati ghayra takbiratul ihram sunna, ragowa kabarbarin sallah in banda kabbara harama duk sunna ne, inda al-Imam Malik, amma a wajen Imam Malik, li wurudi zalika, saboda hakan yazo min fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam, daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Mas'ud radiyallahu an, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin kabbara wato fi kulli raf'in a cikin dukkan dagawa wa khafdin da kuma sunkuyawa wa qiyamin da miƙewa wa qu'udin da zama wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na biyu shafi na hadisi na 76 haka Imam Tirmidhi a hadisi na 253 Imam Nasa'i hadisi na 1149 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta cikin Irwaul Galil a hadisi na 327 wa atabara hal Imam Ahmad wajiba amma waɗannan kabarbarin shi a wajen Imam Ahmad duk wajibi ne kabbara harama rukuni ragowar kabarbarin kuma a wajen Imam Ahmad wajibi ne li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam biha fi hadithil musii salatahu yace saboda manzon Allah yayi umarni da waɗannan kabarbarin a cikin hadithin musii salata mutumin nan da yayi sallah mara kyau annabi ya gyara masa wajen sau uku kama ta kaddama kamar yanda bayani ya gabata to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya akan ثاني ثامنة عشر التورق